Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya Far'a FM, Nomad FM da LOL da tashar MTV Africa akan mita 102.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko kusashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanin labarai. Ibrahim Kalmasi Garba, gare ka.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen su ke jawabi. Hukumar leken asirin tsaro ta Amurka CIA ta ce liman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman shine ya bada umarnin a kashe dan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi. Sannan yar takarar gwamnatin jihar Georgia karkashin jam'iyyar Democrat Stacey Abrams ta amsa cewa ba ita za ta zama gwamnatin jihar ba.
To, bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Abuja, inda za ku ji cewa an samu wata ganawa ta musamman da malaman addinin Islama suka yi da shugaba Muhammadu Buhari.
Wannan gwamnatin shekaru uku da kusan rabi da take tafiya, akwai ayyuka da dama na alkhairi da ta yi, akwai kuma abubuwan da suna buƙatar kusanye korafi da kuma ba da shawarwari.
Haka kuma za mu je jamhuriyar Nijar, inda a jihar Maradi aka gudanar da wani taro na musamman domin wanzar da zaman lahiya.
Sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai merori ko su hito su ce sun hana, a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su hito su ce sai sun yi.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim Kalmasi Garba, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen su ke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific APEC a takaice da ake yi a Port Moresby, babban birnin Papua New Guinea. Pence ya gargadi kasashen da ke cikin kungiyar ta APEC kan illar cin bashi daga kasashen waje, wanda yace hakan ka iya tauye diyaucin su. Sannan yayi kira ga kasashen na kungiyar APEC da su kare muradun su da yancin su na cin gashin kai. Yace kamar yadda Amurka ke yi a halin yanzu, su ma su bayar da fifiko wajen inganta kasashen su. Shi ko shi a jawabinsa ga babban taron kan aniyarsa ta bunƙasa ingantattun hanyoyi da sauran madafun ci gaba da zummar hada China da kudancin Asia da yankin tsakiyar Asia da gabata tsakiya da Turai da Afirka da sauran abubuwan da suke da muhimmanci ga ci gaba na halin yanzu. Shugaba Xi ya ce babu wata boyayyar manufa tattare da wannan shiri na hada yankunan duniya da hanyoyi da China ke niyyayi. Hukumar leken asirin tsaron Amurka CIA a takaice ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ya bada umarnin a kashe dan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi, a cewar wasu jami'ai a Amurka. Matsayin na CIA, wanda jaridar Washington Post ta fara bugawa jiya Juma'a, ya ci karo da bayanin Saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke rima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda bayan nan. Jami'an na Amurka sun ce hukumar ta CIA ta yi imanin cewa wasu jami'an tsaro na musamman da na Saudiya su 15 sun je Istanbul da jirgin saman gwamnatin Saudiya suka kashe Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Khashoggi, wanda kan yi rubutu a jaridar Washington Post kuma ya kasance mai sukar yarima na Saudiya ɗin mai jiran gado, an kashe shi ne a watan Oktoba lokacin da ya je karamin ofishin jakadancin Saudiya neman takardun shirin yin aurensa. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yar takarar gwamnatin jihar Jojiya karkashin jam'iyyar Democrat Stacey Abrams ta kawo karshen ja da take yi a zaben da aka yi kusan kankankan to amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tabkar rashin gaskiya da gwamnatin jihar tai a zaben Stacey Abrams ta gaya ma wani taron manema labarai je jama'a cewa bari in gaya muku dalla-dalla wannan jawabin da nake yi ba na mika wuya bane ga dan takarar gwamnati karkashin jam'iyyar Republican Brian Kemp to amma duk da haka ta amsa cewa ba wani hurumi da take da shi karkashin doka na iya kalubalantar sakamakon zaben da yake maraba da shawarar Stacey Abrams da ta kawo ta karshen ja da take yi Kemp ya ce al'ummar jihar Jojiya masu aiki wurjanjan ne da haka sun zaku su yi hange gaba ya bada abin da ya kira ko ku ya yaba da abin da ya kira jajircewar Afran na da namijin aikin ta da kuma dukufa kan hidimomin da suka shafi jama'a Amurka ta himmantu ga inganta hanyoyin dakile kutsen yanar internet da wasu kasashe da kuma masu aikata manyan laifuka ke yi Shugaban Amurka Donald Trump je jama'a ya rantaba hannu kan dokar kafa hukumar yaki da kutsen yanar internet CISA a takaice a karkashin ma'aikatar tsaron cikin gida an dora ma sabuwar hukumar wato nauyin kare muhimman abubuwa na cikin kasa da suka hada da tasoshin lantarki da kuma na'urori na musamman da kuma abubuwan da suka shafi ayyukan zabe Abinda muke yi yanzu na da matukar muhimmanci a cewar Trump a fadarsa ta White House a yayin hidimar assasa wannan hukumar wadda ta samu halartar sakatariyar ma'aikatar cikin gida Kirst Nelson da kuma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya Jami'ai a jihar California sun ce yawan mutanen da suka bace sanadiyar wutar dajin nan mai tsanani a tarihin jihar sun kai sama da 1000 sannan adadin mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu ya kai 71 shugaban yan sandan karamar hukumar Beth Corey Haney ya fada je jama'a cewa bayan adadin mutanen da suka bace wanda aka bayyana da cewa 631 zuwa ranar Alhamis yanzu ya karu zuwa 1011
Labarin da ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahoton mu kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja Nigeria inda za ku ji mu dauke da rahoto na musamman akan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari yayi da shugabannin addinin musulunci na ƙasa baki daya ga wakilin mu Umar Faruk Musa da cikakken rahoto.
Ganin irin jerin mayan malamai na addinin Islama daga kowane bangare na Najeriya da suka karbi wannan goron gayyata domin gana da shugaba Muhammadu Buhari ya nuna irin muhimmancin da suke da akan ganawar da kuma rawar da za su iya takawa gurin kawo a ƙarshen tashin hankula da rigingimu da kace nace da ake fama a cikin Najeriya bisa ga tattaunawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bayan kammala taron Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim shugaban kungiyar limamai ta jihar Sokoto wanda na daya da cikin shugabannin addinin Islama da suka halarci wannan gana shugaba Muhammadu Buhari ya mun karin haske dangane da irin al'amuran suka tattauna da kuma muhimmancin wannan ganawar akan sha'anin tsaro wanda yace shine gaba-gaba a jerin abubuwan da ke damu al'ummar Najeriya
wannan gwamnatin shekaru 3 da kusan rabi da take tafiya akwai ayyuka da dama na alkhairi da tayi akwai kuma abubuwan da suna bukatar kusan ya korafi da kuma ba da shawarwari mun hadu da shugaban kasa don mu tattauna wannan abubuwa ne me ya kamata shugaba ya don gyara al'amuran da ke bukatar gyara sannan kuma abubuwan da aka inganta kamar sali ishu na tsaro to ya za a yi a ƙara samun cin nasara a cikin su kalubalen da ke akwai kuma waɗanne hanyoyi ne za a bi domin a magance su to mun haɗu da shi mun ba da shawarwari kuma ya saurare mu ya yi responding sannan ya yi alƙawarin da ke matakin da ya kamata
kamar menene matsalolin da kuka gabatar masa wanda kake ganin ya yi alwashi cewa zai warware ko zai magance su
mu da mun babbar maganar mu ta tsaro ce cewa duk nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro a Najeriya har yanzu akwai kalubale mai yawa kuma akwai bukata a sake shan damara don haka mun jajirce mun ba shi wasu tactics wasu hanyoyi da muke gani in ya bi duk Allah ya so za a samu nasara.
Kana ganin nasarorin da aka samu bai zama daidai da irin makudan kudaden gwamnatin da ke kashewa bane ko ko a mutanen da ake ci gaba da halakawa ake kona ƙauyukan su ake hana wa noma ake ci gaba da kashewa shi yasa ne watakila kuke ganin aikin na bukatar a yi mai ganin ba ko gyara.
Wannan ai daman shine babban kalubale cewa an kashe makudan kudi amma kuma har yanzu ba a cimma cikakken nasarar da ake so. An toshe wata kafa ta sake budewa. Ya kamata a sake nazarin wadanne hanyoyi za a dauka domin a toshe sauran kafafen da suka sake budewa har a cimma nasarar da kasa za ta zauna lafiya. Shi kansa a cikin jawabin sa shugaban kasa ya faɗi cewa ba wani mai mulki da zai ji dadin mulki idan kasa ta bata cikin kwanciyar hankali. Abu na farko da kake bukata kasa ta fara zauna lafiya lau sannan ka ji dadin ka mulke ta. To wannan rashin samun zaman lafiya a wasu yankuna na Najeriya har yanzu da yawan sace-sacen yara mun ma yi masa magana wannan yan tawayen zamfara wa'anda har yanzu suna a hannun kidnappers kuma suna neman wasu manyan makudan kudade mun masa maganan su dan sauran irin wadannan abubuwa cha lalle a saki jan kamara domin a ga cewa an kawo ƙarshen wadannan fitin
su yan tagwayen zamfara abun ya zama wani babban jafa'i da ya sanya har mutane sun fara saka wato account ana neman doki gudunmuwa mai taro sisi a tarbata a yi wannan aiki wannan ba babban kalubale bane abun kasawa da kunya ga mukuntar tsaro da ikata gwamnati
kai maganar ita ce wadannan bayan Allah yan matan talakawa ne marayu ne ma mahaifinsu ya dade da rasuwa suna maganan bikin auren su wannan abu ya faru gare su ka kaddara da a ce ɗayan wani commissioner ne a jiha ko ɗayan wani senator ne ko ɗayan shi gwamnatin jiha ne misali kana zaton za a bar su kawo wannan lokaci wannan ita ce damuwar cewa shi talaka in abu ya shafe shi ba a daukar mataki ko kwara wanda ya dace da shi don haka kullum wajibin mu ne mu yi musu nasiha mu kuma ba su shawara mu faɗa musu yadda za su yi in Allah ya ba su nasara su kai wannan ita ce nasara gare mu gabaki daya
Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim kenan shugaban kungiyar limamai ta Najeriya a bangaren jihar Sokoto bayan suka kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka Abuja Najeriya
Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger inda a jihar Maradi hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta ƙasa sai an da shi da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai suka bada horo ga magadan gari da kungiyoyin fararen hula kan bututun da suka shafi lahiya ga rahoton da wakilinmu Shaibu Mani ya hada mana
albarkacin wannan horo na karatun ta nutsu da ya gama kwagarjin nan gari da yan kungiyoyin fararen hula ya sajin ta bakin lauya Asman Musa na CNDH tsinkayen su da magance matsalolin da ke iya da rikici tsakanin al'umma
sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai mayarori ko su hito su ce sun hana a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su hito su ce sai sun yi dole in aka samu wannan sabanin dole za a tusguna ma dan adam bisa ga abin da a haƙe shi a dukkan lokacin da aka ce za a yi wata manifestation su dau mataki yadda za a kiyaye wani cikas da ke yake ya faru idan sun hito shi kuma mayor komma ya ce ya hana zai tura dakarun tsaro sai a shiga cikin juna a jima juna ko kuma a kama mutane karshen ta a kai su gida kasu or kun sani zanga-zanga kamar yadda ni gari kundina mu na tsarin mulki na kasa ya ce ɗan ƙasa suna da wannan incin da suke iya su hito su yi march su yi meeting su ga albarkacin bakin su
ciki daga kungiyoyin farfulla daga yeme Malam Muhammad Saminu da kungiyar MPCR ya ka tsokaci game da halaye waɗansu magajin nan gari
akwai ka'idan da doka ta ka'ide na kwanan da ya kamata in zaka hana ka sheda ma mutane in ka hana kuma ka faɗi dalilan da hujjojin da suka sa ka hana to kaga ba shi ake yi ba sai a bari sai gobe a yi taro da dare sai a kawo mana takarda irin wannan abubuwa su ne suke bata halakan mu da mu da magajin nan gari da rashin aiki da doka shi ne ke kaci kasa game da aiki muna fata magajin nan gari za su yi aikin su bisa kan hanyar doka kenan dama shi ne sabanin mu da su
a nasu bangare Malam Abubakar shi eto magajin gari da ke tasawa shi kuma cewa yayi
kai baka shin fa'in shi doka sosai ba wanda kake jagoranci shi ma bai san kwata-kwata bai ma san komai ba jahili ne to ka san Allah samu matsala da dama amma yanzu alhamdulillah ina ganin kamar wannan horon da aka yi ya nuna abubuwa da dama ba wai kurin in an ce ma wannan kungiyar fara huda bane ya dora takarda ya tambaye ka izini yana so ya yi jerin gwano ko yi abin nan ka ce mai kurin baye doka ta ba shi izinin yayi illa iyaka ya kiyaye wannan lokacin da aka ce ya sa awa kaza kafin lokacin da za ya tambe izini don ku samu damar daukan matakan da za ku kare su da kansu wajen jerin gwanan su wajen meeting din su
gure guda ne kowane lokaci a ce an cimma zaman da ya tito zaman lumana tsakanin al'ummomi daban-daban a cikin kasa Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar
Mun gode Shaibu Mani daga jihar Maradi. Yanzu sai mu ƙara komawa a Najeriya inda a jihar Adamawa hukumar zabe ta INEC ta kammala baje sunayen masu zabe da kuma na 'yan takara a daidai lokacin da Rikitar Kicin Gida ke ƙara haɓaka a wasu jam'iyyun jihohi a Taraba da Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Yanzu haka tuni hukumar zabe a Najeriya INEC ta ma kammala baje sunayen masu kada kuri'a da kuma na 'yan takara domin shiga zaben shekarar 2019 da ke tafe a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya har 'yan takara mata kusan 8 da ma wani limamin Juma'a da kuma wani fasto ne ma suka tsaya takarar kujerar gwamna batun da hukumar zabe ke cewa ci gaba ne a demokradiya. Barista Kasim Ganagedem da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske dangane da wannan ci gaba.
Muna da 'yan takara mata a kowane mazaɓi kuma gaskiya sun ƙaru kuma wannan abu ne na mai kyau wato siyasa ya fara kama ƙasa mata ma sun fara tashi tsaya sun tashi sun tsaya kenan su daga cikin harkar siyasa kuma al'umma ma sun fara karɓar su akwai shugabannin addini ma kuma sun fito sun zama 'yan takara na limamai da fastoci muna da su a cikin form namu kuma sanannun limamai da kuma sanannun fastoci wannan duka alama na alheri ne idan su din suka shiga suka samu mukami kaga mu hankalinmu ya kwanta ga ilimin Allah ga kuma na zamani kaga sai a samu shugabanni na kwarai wanda su biya bukata kuma Allah ya shi Allah kuma ya sa a dace din
wato ci gaba ne dai
a ci gaba ne kwarai da gaske
to da yake a wannan litinin ne ma jadawalin hukumar zabe na soma campaign zai soma aiki to wai koya tsarin yake ganin cewa jami'u da dama ne ma za su shiga takara har ila yau ga kwamishinan hukumar zaben Barista Kasim Ganagedem
kuma akwai doka babban doka shine idan za ka yi taro na campaign dole ka rubuta wasiƙa ka ga kwamishinan police da shugabannin tsaro na jiha su baka takardan cewa sun baka approval kuma in zaka rubuta zaka ga ya musu ga gurin benu naka ga ranan da zaka yi ga kuma guraren hanyar da zaka bi saboda aikin su ne su shugabannin tsaro su tabbatar cewa ba ai karo ba
to sai dai kuma yayin da kuma yake kankama a jihar Adamawa a makwabciyar ta ko jihar Taraba har yanzu da sauri na akaba jam'iyyar APC inda wasu gososhin jam'iyyar ke ficewa yayin da wasu kuma ke kwanciyar likimo bayan sabi da waratan da ake zargin ya auku lokacin zabukan fidda gwani. Honorable Salisu Sa'ad dan majalisar dokokin jihar Taraba ne ya ce mako akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar ta APC a Taraba
amma ya bayyana karara bai boyu ba kowane kalma mutum ya sai amfani da shi na ya saka yi abu da aka yi mini bai yi mini adalci ba bai wa kanshi adalci ba in bai yi amfani da kalmar APC ta kore ni ba saboda haka ba yaro bane ni ba sai an bude baki an ce sale Sa'ad mun kore ka ba
yayin da wasu ke korafi su ko shugaban jami'ar a jihar na ko cewa ba haka mazancin yake ba Mr. Aaron Atimas shine ko jami'in yaran labarai na jami'ar a jihar
ko siyasa ko wani lokaci akwai farashi a ban a rasa siyasa da kwararru wasu sai haka idan za a yi fushi ko kuma an yi fushi ma fushi ba zai daidai ne saboda akwai aiki kuma yanzu ana dawowa kan wannan aikin don muna son kan mu haɗu tsaf mu tura wannan gwamnati mu ba wa mutanen Taraba hali su ga mun bashi da kyau sai haka babu da wani damuwa sosai in Allah ya dade wannan kwararru-kwararrun yana mutuwa.
Hukumar zabe INEC ta ko tsara cewa daga wannan Lahadi 18 ga wannan wata na Nuwamba ne ma za a soma campaign. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin 'yar jaridar farko a jamhuriyar Nijar wadda Allah ya yi wa cikawa kwanan nan wato Malama Maryama Kaita da kuma amsar tambayar su Silamudi Katsina kan jihohin da suka fi yawan mutane a Najeriya. To bari mu fara da amsar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin marigayiya Maryama Kaita idan masu tambayar na saurare. Ga ansar da wakilinmu a Yamai Sulaiman Munibarma ya samu daga tsohon daraktan kamfanin dillancin labaran gwamnatin jamhuriyar Nijar ANP a takaice kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida ta AJN Alhatu Mamman wanda yace
ni ne Dallatu Malam Mamman a yanzu halin da ake ciki ina mai ba da shawara ga fannin watsa labaru na Premier Minister na shugaban gwamnati ita dai Marganya Maryama Keita an aheta a shekara 1936 in kai lissahi yau zuwa shekara 82 kenan gare ta a duniya ita waga Marganya abinda muke iya hudi a samanta ta haifuce a cikin aikin jaridanci ta taka rawa ta azo a gani a 1958 a lokacin ba mu samu yanci ba ma a nan Niger a lokacin nan ma tana bada labaru tana yan jarida a gidan radio na Niger sabo wanda Nasaru suka wa Niger a lokacin da nake ce muka babu yanci Nasarun Faransa ne suka yi shi to a wannan shekarun da nake muka zance a wancan zamanin a lokacin nan ta fara jaridanci 1958 ita kadai ce mace a cikin gungun yan jaridu maza wanda ke lokacin su ma ba daiwa bane wanda suke cikin wannan radio ta kadai ce mace mai ba da labaru kuma da harshen faransanci ya isa abin mamaki a wannan zamanin kin Allah ya mata fasaha kwarai a cikin ba da labarin da take Allah ya sa ta nakalci harshen faransanci da kyau ya isa abin mamaki a lokacin nan ki ana shuralar mace ce take ba da labari da harshen faransanci a nan Niger in ka karo gaba bayan wannan zaman da ta yi a gidan radio a wancan zamanin da nake ga maka ta yi aiki har zuwa shekara 1958 sai biro na kungiyar kasashen duniya wanda aka ce PNUD a nan Yamai su suka dauke ta kamar mai kula da harkar watsa labaru na ayyukan da suke yi duka gaba daya a nan ta yi aiki tare da su har zuwa lokacin da ta dauki ritaya yau da ta dauki ritaya ma zancen da nake maka shekara yahi 20 amma kuma da ta yi ritaya bata zabna ba mace ce wanda take da lokacin tana cikin aiki dole take ritaya baka ban mace wa a kowane lokaci aikin ne take yi kawai ta yi aiki cikin kungiyoyi jewa ta zama member ta wata kungiya wanda ake cewa DLD kamar kungiya ce mai fafatakal yada demokradiya da yancin dan adam tun 1990 a lokacin ana shirye-shiryen yin babban taro da ake cewa conference national a nan Niger a lokacin nan tana gwagwarmaya a cikin wannan kungiyar bayan cikin wannan kungiyar kuma da aka kare conference national a nan Niger conference national ke 1991 ne aka yi ta bayan an yi wannan kuma sai ta ci gaba da gwagwarmaya a cikin wata kungiya gungune na kungiyoyin mata wanda ake cewa Congafel to a nan ma ta yi gwagwarmaya kware ta kare haƙƙin iya mace ta yi zaman aiki a nan shekara da shekaru tare da su mace ce wanda take yadda na gaya maka tana da hazaka kwarai kuma sai ya kai a lokacin da shugaban kasa wancan na wancan zamanin Tanja Muhammad ya sami iko sai ya dauke ta a shekara 2003 daga shekara 2003 zuwa shekara 2006 ya dauke ta ita ce shugaban Conseil Supérieur de la Communication hukumar sadarwa ta ije rido gaba daya ta zamna a nan har shekara 2006 sai kuma ta ci gaba da ba da karatu a makaranta ta yan jaridu wanga ta mutanen Yamai iftik ta yi zaman ba da karatu a nan hatta lokacin da ya zamanto sai da cuta ta ci karhinta tukwara lokacin ta fasa badawa ta yi zaman ba da karatu a can kwarai kuma akan tana ba da karatun wannan kuma tana horar yan jaridu sabbin tashi tana kuma wato kamar abin da muke cewa da faransanci consultation duk abu in ya zamanto ya shafi fannin jaridanci sai a kiraye ta a tambaye ta a ce ta yi bayani ko a ba ta wani maudu'i a ce ta yi bincike a sama tana cikin wannan ta yi shi yadda ya kamata bayan haka tana cikin wata kungiya wanda ake ce mata Transparency International ta yi zama memba a nan Niger ta wannan kungiyar masu yaƙi da cin hanci ina so in jaddada maka cewa mace ce mai mutunci kwarai wanga shugaban kasar namu ne yanzu Isu Muhammad yana girmama ta kwarai saboda in kana tune kowace shekara shi Isu Muhammad ya dauki kamar alƙawari ne duka cikin azumi yana gayyatar jama'a ana zuwa shan ruwa yana gayyatar yan jaridu to duk kowace shekara in muka tafi shan ruwa duk inda yazo na gayyata mutane
in bai ga tabbaya tambaya ce ina president ina Maryama Keita sai in an ce mishi a ko ta wata tahiya ko gashi amma in tana nan zai tsaya da ita gurin ta a yi hire a kirawo yan jaridu yan camera masu daukar hoto da komai ya ci amana hoto
to sir president ya kake ganin tsarin ita Maryama Keita idan ana magana abubuwan da suka shafi aikin ta na yar jarida wanda shine aka fi sanin ta da shi
mace ce mai kokari saboda ni lokacin da ni zama shugaban kungiyar yan jaridu wanda nake ce maka AGN wannan shekara kusan 15 a kowane lokaci nake da misali kamar zan tattaro taro na yan jaridu na horo na yan jaridu ita ce nake fara kira da farko don ta zo ta kama mini ita nake ce mata to president ina so a kamfani guda kaza ki muni bayani gashi taro ne nake so in yi na yan jaridu ko da kwana uku ya rage in na gaya mata kafin lokacin ya yi tayi akwai wasu a lokacin nan kin da in na neme su wani suna iya ce mini lokaci ya kore a sai ka ba mu isasshen lokaci wani ya tambayi sati uku wani ya tambayi wata guda ita galibi bai wuce ba sati guda ya rage in yi taron zan kira ta in ce president ina yin taro na hore yan jaridu ina so ki lacce a kamfani kaza kafin lokacin ya yi kwana za ta yi azumin aikin za ta maka kuma za ta zo ta gwada maka kafin ranar ayin ta gwada maka ta ce ji baka gani abin in ya maka kuma Allah da iko shi dukkan abin da za ta kawo mana kin gaba daya abin da mun dace da shi
to sai kuma ansarar tambayar su Silamudi Katsina kan jihohin da suka fi yawan mutane a Najeriya to idan masu tambayar na saurare ga ansar da muka bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya akwai siyasa da ta kaddama kan wannan batu to amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan 9,383,682 ta biyu ita ce jihar Lagos mai yawan mutane miliyan 913,534 ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan 666,562 ta hudu ita ce jihar Katsina mai yawan mutane miliyan 5,792,578 ta biyar ita ce jihar Oyo mai jimlar mutane miliyan 5,591,589 ta shida ita ce jihar Rivers mai mutane masu yawan miliyan 5,085,400 ta bakwai ita ce jihar Bauchi mai jimlar mutane miliyan 4,676,465 jihar Jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan 4,348,649 bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi karancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa mai mutane miliyan 1,703,358 kawai jiha ta biyu a karancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan 1,863,275 ta uku a karancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan 273,501 ta hudu a karancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan 2,376 ta biyar a karancin jama'a ita ce jihar Yobe mai mutane miliyan 221,591 to sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin yar jarida ta farko a jamhuriyar Niger Marigaya Maryama Keita da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sulaiman Munibarma da Alhaji Talhatu Mamman tsohon daraktan kamfanin yaɗa labaran gwamnatin Niger ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takeice kafin mu yi sallama da ku
to a takeicen mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen suke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific APEC a takeice da ake yi a Moresby babban birnin kasar New Guinea
da takaitattun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe mun dawo a shirin na karfe 9 da rabi dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da yardar Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi ki raba da tayin gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya bada umarni da shirin sai injin namu a Voltech ni na Abdul Aziz Adli Turuke cewa mu ne lafiya. Peak.